نعم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da wannan karatu na daura da muka faru a inda muke karanta littafin Zuhudu dan 10 da kuma 20. Wannan shine darasi na 20, wannan shine darasi na 4 ko na 5? Na 5 kenan ko? To Allah ya saka da alheri. Kafin mu ci gaba, saboda muhimmancin mas'alola da suka shafi hukunce-hukunce na fikihu, kun ga wata risala nan, Aqdiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wannan littafin na da kyau gaskiya. Galibi muna da kusuri sosai kan abin da ya shafi ahkam, fikihul ahkam. To bulugul maram din, umdatul ahkam din, suwaye ma suke kammalawa? Galibi in an dauko karatuttuka, muna magana da wasu, nake cewa babin galibi idan aka zo babul buyo, sai ga an yi cirko-cirko, karatu ya tsaya. Shi ne sai wani ke ce, ai malam, ai ana gama ma kitabun sala. Galibi sai ga karatu ya tsaya. Galibi. To kun ga rashin sanin, rashin zurfi cikin hukunce-hukuncen shi ke sa ba mu iya fahimtar hukunce-hukuncen. To wannan littafin gaskiya ya. Littafi ne mai kyau, ya tattaro hadisai dangane da abin da ya shafi ahkam na fiqhu, kamar mas'alola da suka shafi shufa'a, wa in kana suna cikin bulugul maram, amma wannan gaskiya ya faɗaɗa abubuwa kamar ahkam da suka shafi yamin, kitabul biyu din ma gabaki ɗaya shi ma tattaro akan dai ahkam din ne kawai. Ahkam fiqhul mu'amala, fiqhul mu'amala. Wannan Dr. Bashir Kano, Allah ya saka mishi da alheri, musamman yayi daura akan fiqhul mu'amalat. Shi da kanshi yake cewa galibi ƴan uwa dalibai ba sa kaiwa wannan babi, za ga sai rayuwa ta tafi sannan ake kaiwa wannan babi cikin muktasar da kuma sauran littattafai kamar su Bukhari da Muslim da sauransu. To shi yasa yayi wannan daura din. To Allah ya saka malamai da alheri. Afwan, 20 ya zamu tashi muna harful ba'i ko? Harful ba'i. Zamu tashi wani baiti ne. Anafa bi bismillahir rahmanir rahim. Anafa bi wahyillahi ayya inafatin ala kulli dhi zajrin wa kulli iyafatin. وكيف يجارى باختراء خرافة بريء بشق الصدر من كل آفة فلا لمم يؤزى إليه ولا ذنب مزان الله كنا صلى الله عليه وآله وسلم أنا فمعنى الشرفة أي زاد رفعة واصطفاء زاد رفعة واصطفاء معنى أنا فمزان الله صلى الله عليه وسلم يا دوككو Allah ya ɗaukaka shi bi wahayin lahi da wannan wahayi da Allah ya mishi. Allah ya ɗaukaka shi da wahayi ayya inafatin, kai wannan ko wani irin ƙaruwa ne ko ɗaukakuwa ne? Ibara ce ayya inafatin, bi mana ishrafun wa ziyada kamila, jinjina ne anan. Ayya iraf, ayya inafatin, kai wannan ko wani irin ɗaukaka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi? Kaga jinjina ne akan irin daraja da Allah ya bashi sallallahu alaihi wa sallam. Kaman ka ce hadha huwa rajulu ayya rajulin, kun gane ibara ce wacce ka kawo, kana mene, kana ƙara jinjina ga irin mutum mai irin wannan sifofi. Sadaqa fi kalamihi ayya sirikin misali. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗaukaku da wahayi daga Ubangiji Allah, ayya inafatin, kai ka jinjina wannan wani irin ko ɗaukaka ne yayi? ala kulli dhi zajirin, manzo sallallahu alaihi wasallam ya daukaku akan dukkan ma'abu, akan dukkan ma'abucin zajiru shine tsawa. Kun gane ko? To anan zajiru yana da ma'anar waɗanda sukan duk mutumin da yake zaburantan tsuntsaye ko makamancin wannan da nufin neman sa'a. Suwa kenan masu canfi na banji ba atiyara, masu canfi, masu shu'umci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka akan dukkan masu shu'umci, wa kulli iyafatin, da dukkan bokaye, dukkan bokaye ya dauka akan su, ba wani bokin da ya isa mishi wani abu. To wanda Allah ya ce wallahi ya asimukum min nasi, waye isa? Kuma ai Allah ma ya ce cikin suratul jinni, meni ba wani manzo face Allah ya sanya matsara tsakankanin shi. Waye tuni to ayan? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yartada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi. To waye isa? Sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan tsaran. Wa kaifa yujara, haka ne ko? Kai taya ma manzo sallallahu alaihi wasallam, kaifa yubara, taya za iya kalubalantar sa? Mubaratu, mubara shine challenge, kaman league na kwalle da ake yi, ai ka kalubalanta ake ko? To abun nan kenan, mubara da ta'um, ta guji ma karke mubaratu. Wa kaifa yujara, wai ma taya za a yi a ce za a kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi ikhtira'i khurafatin, da wani kirkirarren canfi, ikhtira kirkira, babu yanda za a yi a ce wai wani da zai kirkiro canfi wai ya kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bari'un bi shaqqi sadri, kai shi manzo sallallahu alaihi wasallam bari'un, kubatacce ne daga dukkan aiboba, kubatacce ne daga dukkan canfaci-canfaci. To bari'un shi kubatacce ne bi shaqqi sadri, da tsaga kirjin nan da mala'ika yayi, min kulli afatin, daga dukkan wata fitina. Watan takadirin ibarin shine bari'un min kulli afatin bi shiqqi sadri. Bi shiqqi sadri din nan i'tiraz kenan na kai, i'tiraz. Kun gani? Wata an bijiro da jari da majiro ne nan tsakankanin mene? Tsakankanin mubtada da khabar. Kaga bari'un, kaga nan afwan, daga muta'alliq na khabar, kaga kamar ka ce huwa bari'un, huwa bari'un, kaga huwa mubtada ko bari'un khabar ko? To min kulli afatin sai ya kawo bishiki sadri, ya yi itiraf. Misali, bari dan ba mu gwari-gwari, kaman ka ce, kaman ka shigo aji sai aka ce me yasa ka makara, sai ka ce ya sheikh inni maridun, inni maridun, kaga ai maridun khabari inna ne ko? To kai sai ka ce inni maridun, sai ka ce inni wallahi tallahi maridun. Kun gane? Kaka sai ka bijiro da mene? Jumlatul qasam, jumla qasamiyya, da rantsuwa tsakankanin mubta ismu inna da khabarin da ko? To shi ne ake ce mishi i'tiraf. Ka bijiro da wani lafazi tsakankanin shay'ani mutalazimaini, daga mubtada sai khabar, daga ismu kana sai khabaruha, daga ismu inna sai khabaruha. To sai ka bijiro da wani abu tsakankanin su. To kamar haka ne. To Allah ka samu dace. Manzo sallallahu alaihi wasallam kubutacce ne, mala'ika ya tsaga kirjinsa, ya cire wani abu ya jefar, sai ya sanya wani abu na haske cikinsa, kamar da yake ya zo cikin abin nan nasri. To manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah, mala'ika Jibril ya tsaga kirjinsa ya cire, ya sawo mishi, ya sawo wani haske cikin kirjinsa. To manzo sallallahu alaihi wasallam ya kubutu daga dukkan wani mai canfi ko kuma wani kirkirarren abu wai domin a kalubalance sa. Falalamun yu'za, saboda haka fala yu'za, ba za a taba jingina wani abu ba. Yu'za bi ma'ana yunsab, ba za ta fala lamamun, ba za taba jingina wani abu ba. Nani? Fala yu'za lamamun, ba za taba jingina wani abu na zargi ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, ko kuma laifi. Lamam yana da ma'anan mene? Yana da ma'anan zunubai, ma kalla wa ma saguruko minal inabi. Fabi sababi dhalika lalamam. Mene ne tun cikin suratul Najmi? Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha. To babu wani laifi in ka dauki shin laifi babu, ko kuma babu wani zargi yi uza wanda za a jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam, wala zambun kuma babu wani laifi yi uza da ka jingina abu. Menene ma'anan al-hadith? Me ma'anan isnad? Shine azul hadith ila qa'ilihi, ka jingina hadisi zuwa ga wanda ya faɗa, shine ma'anan isnad ko. To kalmar ni ga ta nan, anafa bi ma'ana ashrafa, kun gane? Zajirin shine waɗanda suka zajiru tsawa, waɗanda suka daka mutsutsu tsawa, da nufin mene? Da nufin champi. Wannan shine zai ba su kirkiro abin dama, abin da su kirkiro, abin da suke so su kirkiro. Iyafa bokanci. Ikhtira kirkiro abu. Yujara da kajara, asalin kalman jara ne, jara ya gudu. To sai aka mata ziyadan alif, aka ce jara bi ma'ana bara. Bara, bara, ya kalubalanta abu, ya kalubalanci abu. Khurafa dama champi ne wannan ko? Madalla. Afa shine wata musiba haka, ko bala'i, ko fitina, didi afatun ne. To Allah shi kare mu. Manzo sallallahu alaihi wasallam sarkakake ne, Allah ya kare shi daga bokanci da kuma shu'umcin duk wani ma'abucin shu'umci. Ya kuma riga ya dauka shi. Kad shakka minhu al-kalb jibrilu jibril banan bane ko? Na'am. La ashraqat ad-dunya bi nuri bayanihi alahfi ala ma fatani min iyanihi yuhaddithu minhu min ulumi jananihi basirin bi sirril ghaibi qabla kiyanihi, ko kuma kiyanihi. Lahu yaqrubu al-marma wa tartafi'u al-hujub. Manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. La ashraqat ad-dunya, wallahi duniya ta yi haske, binuri bayanihi, da hasken bayanihi, ai Qur'anin sa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haskaka duniya da hasken Al-Qur'ani. Kun san haskakawa, akwai haskakawa hissi, akwai haskakawa ma'anawi. Haskakawa hissi shine ka hasko da cocil ga haske baro baro ina. Haskakawa ma'anawi shine ka mutane suna cikin rashin tarbiyya, mutane suna cikin rashin nagarta da dabi'u kyawawa, in ka zo sai ka mene? Sai ka shiryata da su zuwa ga hanya madaliciya, mana kai musu wa'azi, duk su watsar da wani abubuwa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara wajen wannan. Sun kware wajen shan giya, sun kware wajen caca, sun kware wajen kaza, wajen kaza, wajen kaza. Allah sai ya turo shi, shikenan sai gashi sun shirye sun zama nagari. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ko to Allah ka samu dace. La ashraqat ad-dunya bi nuri bayanihi, duniya ta yi haske da hasken manzo sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani. Alahfi kai ya bakin ciki na da hasara na alama fatani bisa ga abin da ya kubuce mini min iyanihi na daga mene? Rashin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ban ganshi ba. Yuhaddithu minhu min ulumi jinanihi, yuhaddithu an ulumi jinanihi, an ulumi jananihi, haka ne ko? Masha Allah, da fatahan jimin. Yuhaddithu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo sai ya rinka bada hadisi, ma'ana ya rinka bada ilmu, ma ya rinka bada hadisai, bayanai, an ulumi jananihi minhu, daga ilimin da ke cikin kirjinsa. Janan yana da ma'anan alqalbu, janan kalbu kenan, zuciya. Manzo sallallahu alaihi wasallam ilimin da Allah ya taskace a cikin zuciyarsa da yazo shine ya rinka bayarwa. Basirun, to shi manzo sallallahu alaihi wasallam mai gani ne, ko kuma ka ce masani ne, bisirril gaibi, da sirrin nan da ke cikin gaibi, kabir kiyanihi, gabanin kasancewansa. To shi dai anan, Allah ya ji kan malam, anan gura nan akwai guluwi, annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba, qul law kuntu alamul gaiba lastakthartu min alkhairi wa ma masini su'u. Wannan bai rage ma annabi sallallahu alaihi wasallam daraja ba, kai bal ma wannan karin daraja ne gare shi, mun bancin nan ko madalla. Amma idan Allah ya so ya sanar da shi wani abu na gaibin, zai sanar da shi. Amma in ya sanar da shi, to wannan ya zama ilimi kuma. Ya zama ilimi. Domin cikin addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi kan ce, "Awastatharthu fi ilmil gaibi indaka." Kenan na nuna wanda yake bantar da sanin gaibi shine wani? Allah shi kadai. Wani ya ce gaskiya ingantaccen aqida insha Allah. Allah shine kadai san gaibi. Amma idan ya so ya sanar da wani daga cikin gaibi, ilimin gaibi, to nan ya tashi a matsayin gaibi, sai dai ya zama wani abu ne na ilimi. Alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dukkan manzon da Allah ya so ya sanar da shi wani abu na gaibi, sai ya sanar da shi. Amma in ya sanar da shi, ai kaga yanzu kaga Allah ya sani, wannan annabi ma ya sani, to kaga ya tashi a gaibi, sai dai ya zama mene? Babi na ilimi. To Allah shine mafi sani. Yuhad haka ne, na'am, lahu yaqrubul marma wa tartafi'ul hujub, haka ne ko? Basirin bisiril gaibi, shi masani ne da oyayyen gaibin nan, qabla kayanihi, kafin gabanin faruwansa, gabanin ai qabla hudusihi. Kayan bi ma'ana hudus, ba ni ne ka ciro filin kana ba, kana kayan kan ko? To Allah ka samu dace. Na'am, sai menene yake cewa? Qabla kiyanihi, eh, kafin faruwansa, kiyanihi da kasra ba, lahu yaqrubul marma. To idan ka ce marma, daga fi'ilin ramani, rama, rama ya jefa ko? Masha Allah, yanzu din kwadin kwallo hatta golkipa burin shi buga kwallo ta kaina kai gol. To gol inda raga yake ana ce mishi marma, marma kun gani, ana ce mishi marma. To kaga muntaha na kowanne ko na kowanne ne ya ci kwallo ko? Yawwa, target ana ba da lada. To marma shine muntaha, marma shine muntaha. Yuhad lahu yaqrubul muntaha. To sai ka ce yaqrubul muntaha lahu, duk karkin wani abu, duk inda wani ke nufi ya isa na alheri, to shi yakan iso mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa gaba, to sai ya zo karki, sai ya zo karki, sai ya cimma wannan burin sa. Ko mun nisan abu, sai Allah ya kusanto mishi da shi. Watartafi'ul hujub, sannan kuma alhujub hijabu ba sitirora tartafi'u za ta dauki. Kenan wannan yana son ya nuna maka cewa ko mun nisan abu, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangijinsa, fa idza azamta fatawakkal ala Allah, ya duka, to sai ya kai karkin wannan abu. Na'am, sai ya kai karkin wannan abu. Duk wani abu da zai sha makance tsakankanin wadannan abubuwan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ci nasara ya kai. Mun gane shi ko? To ga kalmomi nan daidaiku daga ciki wanda akwai da yawa wadanda muka ga irinsu a baya. Janani, janan shine zuciya, kalbi kenan. Kayan ko kiyan shine hudus, marma shine muntaha, karken abu. Gaya hujub jamin hijab ko? Fa'azim bi rifdin minhu kad saba urfuhu wa akrim bi dhikrin minhu kad taba arfuhu. Basiratuhu fil amri yushkilu sarfuhu, basiratu ma'asumin idha nama tarfuhu, falil kalbi tarfun la yanamu lahu hudubu. Haka ne ko? Fa'azim nan sigatu ta'ajjubni, ka girmama kai ba abin da yafi girmama bi rifdin, da wata irin kyauta, rifdin kyauta ko kuma taimako, minhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana ka girmama kyauta da yakan zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma taimakon da yake yi. Qad saba urfuhu, wanda kad saba wanda yake ya sami mene ko kuma ya sauka ga sabi ma kad sabi ma na kad nazala ya sauka urfuhu cikin mene cikin kyawawan dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko khudhil afwa wa amur bil urfi kyawawan dabi'u da halayi na wani kyawawan ayyuka to abin da yake son ya nuna maka ka jingina kyawawan dabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama wa akrim bi zikrin minhu sannan kuma wa akrim ka girmama bi zikrin zikrin nan ma'ana sana ka girmama irin wannan yaban nan minhu qad taba arfuhu minhu wanda ya samu tun daga manzo sallallahu alaihi wasallam qad taba wanda yake yayi dadi mene dadin arfuhu kamshin sa a ku tuna wannan litafin na sarfu shadal arf tashi watsuwan kamshi mun gane so urfu kyawan dabi'u da halayi arfu mene kuma kamshi Allah saka da alheri kamshi ar-raihatu tayyiba da fatan ainin kenan ko wai ma'ana ka jinjina yaban da manzo sallallahu alaihi wasallam yake sama wanda kamshin sa yayi dadi Allahu akbar tun kafin ya samu risala ma suka ce mishi amin ko basiratuhu fil amri kai basiran manzo sallallahu alaihi wasallam da yake da shi manzo basirin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi fil amri cikin al'amurra yushkilu sarfuhu na'am naku kenan arfu sarfuhu ay naku me harfuhu eh ma'rufuhu sarfuhu na ga malamin magana kanan na'am basiratuhu fil amri yushkilu harfuhu e ma'rufuhu bil dhammi ko lalle gashi nan harfuhu ne nan to basiratuhu basiratuhu basiran manzo sallallahu alaihi wasallam basiran sa fil amri cikin al'amurra wato ma'ana duk wani al'amuri da ya wuyatu ana tunanin meye mafita to basirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi kan duk wani al'amuri yushkilu sarfuhu wanda jijjuya shi yana da wahala to shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam basirin da yake da shi game da irin al'amuran ga dukkan al'amurra masu wahala da masu wahala ba basiratu ma'sumin wata basira ce irin ta wanda Allah ya bashi kariya idan nama tarfuhu duk lokacin da ma baccin sa idan duk lokacin da idan sa yi bacci yana son ya nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya wahalattu duk wani abin da yake da tsauri ana tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam to basirin da Allah ya bashi basira ce irin ta wanda Allah ya kare shi nan da nan koyi zai ce ga abin da yake daidai kuma za a ci nasara idan an bi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam falil kalbi tarfun dan haka fa tarfun lil kalbi zuciya tana da mene tana da wani irin gani tana da ido ainu ko zuciyarsa tana da ido sai ka ce kuma la yanamu hudubun lahu ina ne hudubun hudub jami na hadab shine nan gashin gira wannan gashin shine hadab gashin gira din nan yayi itlaqin juz'i ne yana nufin mene kul jafuna din gabaki daya idan wannan fatar gabaki dayanta shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi idan sa nake bacci amma zuciyarsa fa ba ta bacci to shine yake son ya nuna mana nan manzo sallallahu alaihi wasallam koda a halin bacci yake zuciyarsa tana gani daidai yake da mene yana farke dukkan abin da ya faru yana sani mun fahimci wannan ko idan kun kalmomi arifu da kalmar rifu da kyauta ta kan zo kuma da ma'anar al'aun taimako urfu kyawawan abubuwa kyawawan dabi'u da halaye na mutum arfu shine kamshi kun ga akwai jinasi kenan nan ko taba kuma yayi dadi ko yushkilu da ka ashkala yushkilu al'amari ya rikitar duk wani abu mai wannan jijjuya shi yana da wahala to shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana da basira kai tarfun wannan kuma shi abin nan gefe kenan akan yi amfani da tarfu kuma ana nufin ido kenan hadab hudub yana nufin gashin gira amma nan ya amfani da shi na nufin menene yana nufin giran gabaki daya atlaqal juz'a wa rad bihi al kull mun banci wannan ko Allah ka samu dace wani ne sai ya zo ya mariya yaro yaron zai ci yaron ya zo yana kuka lafiya ai wani ne yawa ne yana fuska ina ne fuska tun daga matsaran gashi ko saman goshi har nan tushen kunni har nan ya sako har tushen wuya har nan ya sako nan duk gabaki dai fuska ne ta amma sai ya ce mene fuska ka gani atlaqal mene kulla wa rarbihi al juz'a mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace ala ahmad min rabbihi salawatuhu laqad azmat fi khalqihi barakatuhu laqad baharat shamsud duha mu'jizatuhu laqad baharat shamsud duha mu'jizatuhu barahinuhu la tanqadhi wa hibatuhu wa ayatuhu shuhubun wa anmuluhu suhubun ga jinasin nan mun saki sama to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne wanda yake manzo wanda yake kuma yake samun addu'a ta alheri karin alheri da rahama daga ubangijinsa dan haka yake ce mana salawatuhu kyawawan salati na Allah subhanahu wataala kun gane ko ala ahmadin su tabbatu ga ahmad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ma ka ce sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ahmad ne ba sai mu ce to wa rasul wa mubashirin bi rasulin ya timin badi yasu mu ahmad to waye ahmad anan min rabbihi daga ubangijinsa kenan shi kullum manzo sallallahu alaihi wasallam shayabo ne daga ubangijinsa laqad azmat barakatuhu fi khalqihi albarkansa ta yi yawa a cikin halittun Allah kun gani laqad azmat barakatuhu fi khalqihi albarakatuna Allah subhanahu wa ta'ala albarkatun manzo sallallahu alaihi wasallam sun yawa cikin mene cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala watan albarkatun manzo sallallahu alaihi wasallam ba tana da yawa laqad baharat mu'jizatuhu shamsud duha laqad baharat menene ma'anan baharat baharat ay galabat wa rajahat laqad baharat mu'jizatuhu haqiqa mu'jizozin manzo sallallahu alaihi wasallam baharat sirrin jayi shamsud duha ranan hansi barahinuhu hujjojin manzo sallallahu alaihi wasallam na tankazi ba sa karewa wahibatuhu har ma kyautukan sa sallallahu alaihi wasallam wayatuhu shuhubun kai in gajarta maka kaga ayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shuhubun jam'i ne na shahabun shine taurari tatsatsi na huta ma shuhubun ne kun gane ko shuhubun fa atba'ahu shihabun thaqib wa ayatuhu ayoyin manzon sallallahu alaihi wasallam shuhubun su fa kaman taurari ne wajen haske nan tashbihi ne baligi tashbihi balig kaga ai babu adati ko ya zama mursal babu wajo shabahi ya zama mene mujmal so mursal muakkad yusa zaid mujmal yusawi balig naji mun yi cikin balagayi yawa atta me tauki me tashbihin da ba kawo adatu ba muakkad tashbihin da ba kawo mu wajen shabefa mujmal to sai ka ce tashbihul muakkad plus at-tashbih al-baligh is equals to at-tashbih baligh kun gani yawa shine ma'ana at-tashbihul muakkad zaid shine plus muakkad yusawi ma'ana is equals to yawa kaza ba to Allah ka samu dace nan mubalaga ne to wa anmuluhu sannan kuma gabban yatsun sa suhubun su kansu wadan su giragire giragizai ne saboda kyauta to ga dai kun kalmomi ne ga sunan kamar haka ala ahmadin min rabbihi kaga ne saboda idafa ce da aka yi fishi yasa wannan wani ismul farid al-munsarif ko munsarif malam yudaf aw yaku ba'da al-radif ibn malik ya ahmad ba mai jarra amma nan sai mai jarra ko saboda idafa to idan muka lura da kyau kalmar nam to baharat bi ma'ana galabat nurun bahir haske marinjayi mu'jizatuhu kalmar jami'in mu'jiza ko barahin jami'in ne namene burhan garku abun nan hujja hibatu hibat jami'in ne namene hibatun kyauta shuhubun jami'i ne na shahab bai yi cin shadibi ke cewa laha shuhubun an haska na rafa na warad sawadar duja hatta ta farga wani jalago yawo shuhub taurari kenan wato yana siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yana siffanta mujizozansa da mene da taurari wajen haske anmul kun ga nan gaba ne ko nan magaba ne ko nan magaba ne sune anmul jami'in shi ko kace banana to amma anmul jami'i ne ko ko mufrad menene mufrad din shi anmula anmulatun shine menene shine mufrad ko anmula shine jami'i sai kuma menene mufrad din sa anmula to anmulatun shine mufrad jami'i kuma shine menene anamil haka ne kuwa mu je mu duba cikin wancan suran ha antum wala yubnukum وإذا لكم قالوا أضوا عليكم الأنامل الله ساكا دالهيري غا كلمر دان شي ما نكا مفردي ني فا فردي ني الله رما بي زو با تو اما غا سا الله رما من نان انمل اي مفرد عفوا كمان انامل اكوي شي ا cikin alqurani guda nawa ne نعم شي wanne
wanne shi
ashe ne mafarai mene anmula ce shine shine jam anmila anmulatun shine mufradi anamil shine jam'i ko to amma nan a baiti nan bar mu duba na baiti anmulul anmul shi menene shi mufrad ne ko jami'i shi ma jami'i ne jami'i ne so kaga yana da anmul yana da anamil sosai kuwa kun ga bambanci tsakankanin mufrad da jami'i shine wannan ta'un din ko eh atta'ul farika kenan atta'ul farika to Allah ka samu dace wato yana son ya nuna maka irin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jiza waɗanda sun fi taurari haske bugu da ƙari kuma yana da waɗansu irin yatsu kaga ya kawo gaba ko yana nufin yatsun gabaki da yatsun sa sun fi girgije wajen mene kyauta
kun gane yanzu idan girgije ya fara zubo ruwa daga sama mahukaci in yanzu ina gure zai sama shuka zai sama za ta sama ƙasa za ta sama kwari ma za su sama kowa zai sama ko to shi yatsunsa kyautun da yatsun suke yi sun fi ma wannan yafi sun fi girgije
sallallahu alaihi wa sallam wannan majtabahu rabbuhu lil makarimi fahana ladaihi ummahatul azaimi wama akhadhathu fihi laumatul laimi bana qubbatul islami fawqa da'imi min al khams min af ya'i hal ujbu ujmu wal urbu wala majtabahu rabbuhu yayin da ubangijin sa ya zabe shi ko kuma bayan da ubangijin sa ya masa zabi ya zabe shi lil makarimi aga makarim jam'i ne ko me muhurar din sa to makram shine duk wata dabi'a duk wata wani hali kyakkyawa makarim kenan to Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya zabi manzo sallallahu alaihi wasallam ya azurta shi da kyawawan dabi'u da halaye wa innaka la ala khuluqin azim fahanat ummahatul azaimi kalmar al-azaimi jam'i ne na al-azimatu manyan al'amurra manyan al'amurra sune azaim to akan yi amfani da azaim ana nufin duk wata musiba da ta girmama duk wani bala'i da ya girmama na'am to shukran mun bance wannan ko to shine yake son ya nuna maka bayan Allah ya zabe shi ya bashi kyawawan dabi'u da halaye fahanat ummahatul azaimi manya-manyan musibu manya-manyan fitintunu sai suka wulakantun masa mana suka zamanto masa masu sauki mun bance wannan ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.